بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديا دائما وأبدا لله سبحانه وتعالى يسر هدورمو أولا يمشي Litinin 17 ga watan Muharram a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 10 ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin Tajridut Tauhidil Mufid na Malam Al-Makrizi. Wannan shine darasin mu yau, zamu tashi insha Allah na 15. Haka ne ko? Kuma a darasin ƙarshe da muka yi mun tsaya ne inda malamin ke bayyana mana ko misalan da ya kawo mana na yadda shirka take shiga cikin ayyukan bawa. Dama ya ce mana shirka takan zama bil af'ali wa takunu bil aqwali wa takunu bi al arkan, wato ana yin shirka da ayyuka, da bil iradat kai na uku, na farko da ayyuka, na biyu kuma da maganganu, sannan kuma bil iradat manufofi, nufi na zuciya. To ya yi mana magana akan ayyuka din, har yi magana akan sujada ga wani wanda ba Allah ba, duk waɗannan muka yi. Sannan ya fa za mu tashi inda yake cewa wa min al ishraki qawlul qa'il, nan ne ko? Yawo, bayan ya fare mana da wani misalin na rantsuwa da sunan wani ko da wani abu wanda ba Allah ba a matsayin shi ne misali na shirka min al-aqwali, na maganganu. To bayan ya gama wannan, sai ba mu wani misali. Bismillah. Wa min al-ishraki qawlu al-qa'il. كقوله تعالى متوكل. نعم. حسب الله وحسبك. نعم. إلا الله.
وهذا من بركات الله وبركاته. والله من الزمان وأنت من الأرض.
طيب حسبك. جزاك الله خيرا. تو daga cikin misalan da malamin ya kawo mana yace wa min al ishraki, yana daga cikin shirka har yanzu qawlu al qa'ili li ahad min an nas, mai fadi ya fadi yace ga wani daga cikin mutane. Mana in ba manta ba dai misalai yake na shirka wanda ake yi da baki, da lafazin baki, wanda kuma waɗannan abubuwan da asalinsu shirka ce ƙarama, amma qad tatahawwal wa takunu akbara bihasabi qasdil qa'il, gurgudan fadin kamar da malam Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa a cikin Tafsirul Aziz al-Hamid, cewa waɗannan abubuwan dukkaninsu shirka ce ƙarama, amma za ta iya zama babba gwargwadon nufin shi mai amfani da abin. Amma an itilakin sa haka, in faɗin kawai mutum ya yi, ya faɗi waɗannan lafuza, to shirka ce ƙarama. Amma a zuciyarsa in yana nufin ɗaukar matsayin wanda yake gaya maɗin ya bashi matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to shirka babba tana zuwa. To yace daga cikin waɗannan lafuza ɗin qawlul qa'ili li ahadin minan nas, fadin mutum ga wani daga cikin mutane har yanzu ya ce masa ma sha Allahu wa shi'ta, ai lamari sai yadda Allah ya so sai kuma abin da kai ma ka so, ya gaya ma wani ya ce da nufin Allah da nufin ka da shi abubuwa ke tafiya, ko kuma ya ce dai sai yadda Allah ya so sai yadda kai ma ka so. Wannan wawun din da ya atsafe ya hada Allah subhanahu wataala da wani, ko ya dauko wani ya atsafin wani akan Allah subhanahu wataala, wannan shine lafazin da yake shirka. Haramun ne mutum ya gaya ma wani dan adam irin wannan lafazi ya ce ai lamarin sai Allah sai kai. Mun fahimci wannan? Yawwa. Idan sai din kamar tamu ta Hausa tana nufin tartibi, sai bayan Allah ya yi sannan kuma kai naka, wannan wani abu ne daban. Amma idan sai din ma'anarta illa, ma'ana banda Allah da kai, wa zai iya wannan? To ai kaga an yi atsafin wani wanda ba Allah ba ga shi Allah subhanahu wataala. To wannan shine inda laifi ke zuwa. A ce ma sha Allahu wa shi'ta, abin da ka so da abin da Allah ya so da abin da ka so. Kama thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lahu rajulu, wata rana wani mutum ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ta, ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya so da kai ma ka so. Fa qala, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aj'alta lillahi niddan, a wannan riwaya kenan aj'alta, a wata riwayar aj'altani lillahi niddan, kai ka sanya ni kishiya ga Allah subhanahu wataala, ka hada mutare a irin wannan. Qul, abinda zaka ce shine ma sha Allahu wahdahu, abinda Allah ya so shi kadai. To nan malamai sun tattauna me yasa aka hana wancan, tunda a wannan ma sha Allahu wa shi'ta akwai atafi da wawu. Idan kuma mutum ya kawo wani lafazin daban daga cikin alfazul atfi ko ataf, shine kaman thumma, yace ma sha Allahu thumma shi'ta, abinda ka so sannan Allah ya so, sannan abinda Allah ya so sannan kai ka so. Sannan din tana nufin tartibi, bayan nufin Allah da tabbatar sa, to sai kuma abinda kai ma yanzu kaga dama a cikin abinda kudurar dan adam zai iya. Malamai suka ce wannan ba laifi, amma shi ma abinda suke nufi ba zancen shirka, da za a guje shi da yafi. Domin kun ga a wannan wurin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiryar da mutumin ya fadi cewa qul ma sha Allahu wahdahu, in ana zancen mashi'ar ka tabbatar wa Allah kawai sai abinda Allah ya so. Domin me ko ta dan adam din ai sai da nufin Allah take kasancewa, ko gashi nan zai kawo mana ayar, sai shi hada wannan abun an fade shi haka, an sa shi a layin shirka ma'a anna Allah, tare da cewa Allah subhanahu qad athbata lil abdi mashi'atan, an hana wannan abun fa, duk da cewa shine ma'anan ma'a anna Allah, tare da cewa Allah subhanahu wataala qad athbata lillahi mashi'a lil abdi mashi'atan, Allah ya tabbatar wa bawa fa shi ma yana da mashi'a. Bawa yana da mashi'a ko ba shi da mashi'a? Bawa yana da mashi'a. Me ma'anan mashi'a? Ganin dama. Allah yana da ganin damansa, in ya so yayi abu kaza, dan adam ma yana da ganin dama, an ba shi zabi, in ya so yayi kaza, in ya so kada yayi, dan adam yana da shi ko ba shi da shi? To wannan abu guda biyu, yayin da dan mutum ya ce wa dan uwansa mutum ma sha Allahu wa shi'ta, a tsarin lafazin ba ƙarya bane, tunda Allah yana da mashi'a, shi ma dan adam da aka yi magana yana da mashi'a, haka ne ko ba haka ba? To amma saboda lafazin yana ihamin atafin wani wanda ba Allah ba, a lafazin Allah wanda zai nuna kamar akwai tarayya wajen aikin ko irin nau'in mashi'a din, to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana. Domin me? Tabbatar da tauhidi a cikawa Allah subhanahu wataala, ko a tabbatar wa Allah subhanahu wataala abu shi kadai. To sai malamin anan yake cewa abin da nake so kai mai karatu ka lura shine wannan ma sha Allahu wa shi'ta din, an hana fadinta tare da cewa, ma'ana duk da cewa dan adam fa yana da mashi'a kuma Allah din ne ya bashi, a ina yace ka qaulihi ta'ala, kamar da fadin Allah madauki yake, liman sha'a minkum an yastaqim, ga wanda ya so daga cikin ku ya miƙe ya tsayu akan hanya. Kaga wannan ya nuna Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa dan adam mashi'a, cewa dan adam shi ma yana da zabi, yana da abinda ake cewa ganin dama in yaga dama yi abu kaza in kuma yaga dama ba zai ba dan adam an tabbatar masa mashi'a a wannan ayar ko ba tabbatar ba to tare da haka amma aka hana a fada wa dan adam din didda yana da mashi'a a ce da taka da ta Allah a hada su lokaci guda an hana wannan sai a ce masha Allahu wahdahu a ce Allah subhanahu wataala abin da yaso shi kadai Allah ya samu fahimci nan sai ce fa kaifa biman yaqulu to in wannan bai halatta ba ina za me za mu ce dangane da wanda zai zo yana cewa to sai jiro mana wasu lafuzza na misalan waɗanda abubuwa ne su ma shirka ce karama bai halatta a gaya wani dan adam ba tare da cewa su waɗannan ba a hada wani da Allah a cikin wani misali ba duk da yake akwai wani daga cikin misalan da Allah madaukaki ya hada wani lafazin da abin da zamu zo mu ji dan ba mu wasu misalai a kuma daga alqur'ani akan wasu daga cikin waɗannan amma abin da yake so ya fada shine a mashi'a an hana duk da cewa dan adam yana da mashi'a to ballantana waɗannan abubuwan da zamu ji wasu dan adam ba shi da haƙƙi a cikin su sai an yi mata wani aiki tayyib sai shi fa kaifa biman yaqulu me zamu ce dangane da wanda yake cewa ana mutawakkilun ala Allahi wa alayka me hukuncin wanda zai zo ya faɗi wannan ni na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka dogaro ga wa ake shi wannan haƙin Allah ne shi kadai dan adam ba a dogaro da shi sam baka cewa na dogara ga wani dan adam kaga mashi'a fa mashi'a dan adam yana da mashi'a amma duk da haka an hana ka ce Allah yana nufi kai ma kana nufi saboda kar dai a samu tarayyan nan tsakanin Allah subhanahu wataala da wanda ba Allah ba to ballantana wannan shine ma'anar fa kaifa ina ga wanda dan adam ba shi da hannu a ciki ba shi da haƙi a ciki dan adam ba a dogaro a kansa mun sha wata magana to ni malami da yake cewa dan adam ba a dogaro gare shi duk wanda ya dogara ga dan adam wata ranka dan adam din sai ya bashi kunya ma'anar dogaro shine har zuciyarka ka ji cewa hankalinka kwance yake tunda kana da wani kun ga ko wannan banda Allah ya ba wanda ya cancanci a yi masa wannan yawa Allah shi kadai zaka ji cewa tunda kana da shi domin duk wanda ba Allah ba mai karewa ne mun fahimci wannan wata ran in ka ce kana ji da dan adam to sai ai wayi gari wata ran babu shi ko kai ma ba kai to kaga ai magana ta kare abin da yake tabbace da'iman wa abadan shine Allah subhanahu wataala to a dogara gare shi da'iman a kowane lokaci sai sai misalin wanda zai ce ana mutawakkilun ala Allah ni da dogara ga Allah wa alayka kuma kai ma na dogara gare ka to idan mutum ya ce na dogara ga Allah sannan na dogara gare ka shi kuma fa daidai ne wannan shi ma ba daidai bane shi tawakkali karka ce ka dogara ga kowa banda Allah subhanahu wataala ko da kai tartibi domin shi dan adam kowanne lokaci ma baka ce ka dogara da shi didda a lafazin bahaushe yakan ce mun dogara da abin da wani zai aikata sannan sai mu amma me yake nufi da dogara yana kowa yace muna jiran me wani zai yi sannan mu ga me zai biyo baya to ko da wannan lafazin yana da kyau mumini ya saba da barin sa didda bahaushe ya saba fada kuma ba yana nufin shirka ba amma barinsa shi yafi alheri kullun ka ce in dai lafazin dogaro zaka ci zaka yi amfani da shi ka ce mun dogara ga Allah Allah ne zai mana komai ko da Allah ya yassare wani dan adam zai zama sababin kawo wannan abun to ya zama ababin sababi aka sa shi ba babin musabbibi ba musabbibi ɗaya ne Allah subhanahu wataala ko da dan adam yana da damar yi wani abu cikin abin da yake da iko akai to a ce muna fata Allah ya sa wane yi mana abu kaza ai akwai bambanci ko domin idan ka ce wannan shi kadai kamar ka bashi ikon zai iya yin komai ba ko zai iya komai ba sai Allah madauki ya bashi iko don haka ka ce muna dogaro ga Allah ya yassare mana abu kaza ya kasance ko da ta hanyar wani ne ya Allah ka yassare mana wani ya mana abu kaza muna dogara ga Allah Allah ya baka damar kai mun kaza sai ka ga mutum din kaga dai ka nuna cewa yana da wani abu da zai iya yi cikin abin da dan adam zai iya in kana so ma ka nuna cewa wani abu ne da zai ce mun dogara ga Allah ya yassare mana ya baka dama kai mana wani abu Allah ya baka ikon yi ai mun gane wannan ko wato kofofi dai na toshe abin da zai nuna a daga dan adam a matsa da shi kusa da matsayin Allah wannan duk su ake so a tottoshe a nan a hana duk abin da za a yi a ba wa Allah subhanahu wataala shi kadai matsayin sa to lafazi na daya kenan wa da kuma mai cewa ana fi hasbillahi wa hasbik wanda zai zo ce ni ina cikin wadatuwar Allah da wadatuwarka kifaya shine ma'anar hasbu Allah ya ishe ni kai ma ka ishe ni in ka ga wani mutum haka to wannan shi ma bai halatta ba shi ma yana cikin lafuzan da yake shirka ne mutum ya ga wani cewa to mu ai Allah ne ya ishe mu kuma kai ma kai ne ka ishe mu a ga mutum wannan to ya hana mun fahimci wannan shi ma ba daidai bane akwai aya cikin alqur'ani wanda malamai suka tattauna akan fassararta Allah subhanahu wata'ala yana cewa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin malamai a fassarar wannan aya sun tattauna ko da yake ba wani sabani ne da ya koma can baya ba duk magabata abinda suka ambata shine wannan atafin da aka yi wa man ittaba'aka minal mu'minin ma'tufi ne akan me akai atafin ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbuka Allah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin wannan wawun din da aka yi atafi Allah madaukake yana gaya wa manzansa ne sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ishe ka kuma Allah din dai ya ishe wanda suka bi ka daga cikin mu'mini mun gane zancen karka fassara abin cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Allah ya ishe ka ko sannan kuma me haka nan waɗanda suke mu'minai ma sun ishe ka ya zama cewa wa man ittaba'aka minal mu'minin ma'tufi ne akan lafazin Allah subhanahu wataala ba haka bane karka fassara shi da haka sai ya zama ma'ana kenan Allah da mu'minai su suka ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana su za su bashi kariya to ba haka bane malam ibnu qayyim yana da dogon zance dai akan wannan ayar haka in ka karanta a littafin adwa'ul bayan na malam muhammad al-amin الشنقيطي رحمه الله تعالى يا بود ما جانا أكان ونوري دوس أيوي ما يسي سمسم أي الله سبحانه وتعالى أولى ليديوا يا تبتر ومن زنس صلى الله عليه وسلم أتوا شيني إشي إشي شي كدي يا ذا أنكم يدو إشي شي دمومين سوسك إشي من زن الله صلى الله عليه وسلم دعاه كون وان أتفيني كمن زن الله صلى الله عليه وسلم أنا الله يا إشيك يا كم إشي مومين كده مومين ما أنا كدوغرة جا الله مومين ما سدوغرة جا الله mun fahimci zancen kun ga Allah subhanahu wataala yana cewa wa in yakhda'uka fa in hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin to kun ga akwai bambanci tsakanin al hasbu wat ta'yid al hasbu lillahi wahdahu wat ta'yid qad yakunu min Allah wa qad yakunu min ghairi Allah mun fahimci wannan zancen ma'ana Allah subhanahu wataala da yace wa in yakhda'uka in ku sun yaudare ka in sun yaudare ka ma'ana sun maka khida'i fa inna hasbaka Allah to ka sani cewa Allah fa shi kadai ya ishe ka sai kuma yace huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya karfafe ka da taimakon sa wa bil mu'minina kuma ya karfafe ka da mu'minai mana kaga mu'minan ba su suka karfafe ka ba Allah ne ya karfafe ka da mu'minan ya baka su su taimaka maka kun fahimci zancen to a ko ina ba da ma Allah maduki a cikin Qur'ani ka samu kofar da za a yi shirka da shi don haka ma'anar waɗannan ayoyin kenan don haka mutum kada ya zo ya ga ma dan uwansa mutum ya ce ana fi hasbillahi wa hasbika wannan shirka ne ka ce Allah ya ishe ni kuma kai ma ka ishe ni ko a haram ka ji wani yana ce ma wani to ni tunda ina da kai ai shikenan ni na huta wannan maganar ba daidai bace in an faɗa maka kuma ka ce a'a Allah shi ya ishe mu da ni da kai baki daya amma abin da muke da iko yi maka za mu yi maka mun fahimci wannan wannan shine tauhidi to sai shi har yanzu misali na uku wa ma li illa Allah wa anta, ai ba ni da kowa sai Allah sai kai. To shi ma wannan Allah baya so a rika fadin wannan. Ka dauko abin mu dawo cikin gida cikin dan adamtaka dan misalin yafi bayyana. Idan misali wani ne zai zo ya ce maka, ya dubi wani wanda ba kwa shiri da shi, sai ce ai ni ba wanda nake ji da shi daga kai sai wani, sai ya faɗi wani wanda kishiyarka ne a cikin abubuwa, za ka ji daɗi kai? Tsakanin da Allah nake tambayar ku, wani ne ba yana jayayya da kai a wani abu ko a matsayi, kana wani matsayi, sai wani ya zo ya ce ai da kai da wani, kuma wannan ɗin yana gaba da kai kila ma akan wannan matsayin, sai a ce ai da kai da wani ni duk garin nan ba wani wanda nake da shi irin ku. Wannan misali na bamu ne a matsayin dan adam, ka ji a zuciyarka in an gaya maka wannan ya zaka ji, sai a faɗi wanda yake baka san sa kuma ka san abokin gabarka ne, kaga ba zaka ji daɗi ba. Ashe so kake a ce kai ne mai yi wa mutum wani abu, to dan me in mu a tsakanin mu dan adam ba ma so, kuma sai mai wa Allah wani garin girmama shi, sai mu zo mu bashi matsayin da yake na Allah ne. Allah sa kun gane misali. Da haka yadda mutum ba zai so a hada shi da wani dan adam a ce matsayin su daya ba, musamman in yana ga shine a sama, to ya za mu bari kuma Allah subhanahu wataala a sa irin wani. Yanzu kaga wannan lafazin mutum ya ce mali illallahu wa anta, wannan ba ta da kyau, ta yi muni sosai, saboda akwai me yasa, akwai ma'anar hasr a ciki. Ita kuma ma'anar hasr tana ƙarfafa tabbatar abu, kamar kun ga lafazin la ilaha illallah, babu abin bauta da gaskiya sai wa illallah, sai Allah. To yanzu ya dace bayan an yi nafiyo sai a yi isbati kuma a yi atafi. Yanzu ya dace misali mutum ya ce la ilaha illallah wa wani, sai a atafin wani kuma tare da Allah, kaga an bata duka nafiyin ma da aka yi gabaɗaya. To kaga nan shi ma nafiyin yayi da kuma ya yi isbati kuma sai a atafi, wannan ba musallin ma da yafi wannan muni, saboda wannan hasrun da aka samu bayan an yi nafi aka yi isbati. Domin al isbatu alladhi jaa ba'da nafin aqwa min al isbati alladhi lam yataqaddamhu nafi, tabbatar wadda aka yi ta bayan an kore wani abu tafi karfi fiye da abinda aka tabbatar da shi ba tare da korewa ba. Kamar da na san mun sha wannan misalin na la ilaha illallah, da mutum zai ce Allah shi kadai ne abun bauta, yace Allahu ilahun, Allah abun bauta ne, ko da baka ce ma shi kadai ba, wannan ya hana a iya atafi a ce Allah shi ne abun bauta, za a iya cewa da wane zancen kuma zai iya istiqimu, ko kuma haka a larabce nake nufi, za a iya fahimtar zancen a larabce duk da cewa ba daidai bane. To amma in aka ce la ilaha illallah, to an rufe ba dama wani ya shigo wanda ba Allah madaukaki ba, domin dama sai da aka kore din sannan sai aka ce sai Allah. To ya zaka bo kuma bayan an rufe kuma sai kai atsafi da wani, kun gano wannan zancen? Don haka mutum ya ce mali illallah, ma din nan nafiya ce, ai laisa li, ni din nan ba ni da kowa, kamar ya ce ne mali ahadun yu'ayyiduni wa yansuruni wa yu'tini wa yarzuquni, sai ka ce illallah sai Allah. To ai ko bai dace ka zo ka ce wa anta kuma ka gaya wani dan adam shi ma tare da Allah shi ma zai wannan aikin ba. Allah ya sa mu gane wannan. Sai ce wa hadha min Allah wa minka, wannan wani misalin kenan na nawa, na hudu ko na biyar? Na hudu, na biyar kenan ko? Eh haka ne, hudun ne. Misali na hudu daga cikin misalai marasa kyau, mutum ya ce hadha min Allah wa minka, bayan abu ya tabbata gare shi ya same shi, Allah ya bashi wani arziki, ya bashi wata baiwa, sai ce wannan ai Allah ne mun kuma kai ne kai mun. Misali ya zo godiya ga wanda ya masa alheri, ya ce wannan ai Allah ne mun kuma kai ne kai mun. To ba wannan shi ma ba daidai bane, ka tabbatar wa Allah shi kadai Allah ne ya maka. shi wannan da kake gaya ma kai masa kai ba a ce kar kai masa godiya ba amma ka zabi lafazi da ya dace da dan adam amma kuma wani zai ce ah to shi dan adam din ba shi din ne ba a zahiri ya dauki kyauta ya baka ya dauki wani matsayi ya baka a duniyance cikin abin da zai iya shi yayi amma in ka kalli haƙiƙani wane ne yayi Allah ne shi wannan mutumin shi kuma sababi ne shi Allah sa kun gane domin komai ka samu daga wa yake daga Allah yake amma tunda Allah subhanahu wa ta'ala ba in ma arzikin ne in ma matsayin ne in ma mai ai ba zubo mana yake shi haka yake daga sama ba kowa sai ga abincin sa ya fado cikin gidansa ba haka yake ba duk abinci duk da shi yake bamu to yana bamu ne ta hanyar sababi sai ka je kai noma sai ka samu waye baka Allah ka je kai aiki ka samu albashi yazo kai ne ka samu duk da cewa accountan ne ya sa hannu aka je banki aka fito ko kuma ka je account ɗinka ka bude ka fito ka dauka kaga dai wani abu dai wani yayi to shi wannan duk ka dauke shi a babin me sababi amma arzikin daga wa yake daga Allah yake to in ka tashi godiya ka gode wa Allah shi kadai shi kuma wannan wanda yayi maka shi ma kai masa godiya irin tasa ta dan adam Allah saka da alheri wannan taimako da kai wannan alheri da kai ka kyale wasu ba kai musu ba amma kai mun saboda Allah madauki da ya baka hakuri ya baka tausayi ya baka kaza da kaza to Allah ya saka maka da alheri ai kaga ba kai masa kuskure ba kuma baka fita daga haƙƙinsa ba to Allah madauki taimaki kullun dai kun ga tauhidi saboda girman sa komai ana gyara mana hatta lafazi ashe ba daidai bane komai kace zaka yi shi yadda kake so to misali na gaba mutum yace wa hadha min barakatillahi wa barakatika wannan ai yana daga cikin albarkar Allah kuma shi ma daga cikin albarkarka albarkar Allah ce kuma albarkarka ce kaga shi ma wannan atafin shi ma ba shi da kyau karka hada Allah da madaukaki ka hada shi da wani a irin wannan abun musamman lafazin albarka me ake nufi da shi المراد بالبركة شيني كثرة الخير يوم الهير شيني أكي تشو البركة بهو شي ديكي البركة يا تقول لك العرب شي كما يمت جمعي البركة تو حكا إما أنا سأسلي العرب شي أبن أكي نمي شيني يوم الهير تارن الهير من يوم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي أسرى بعبده دو أنن تبارك تبارك أي كفور خيره شيني ما أنا وانا Allah subhanahu wa ta'ala alheransa sun yawaita suna da yawa to in ana so kuwa ai magana akan tabaruki ko tabarruki wannan wani babi ne a babin aqida harkar tabarruk wuri ne ko babi ne wanda ba a kutsa kai a cikin sa sai da nassi kace abu kaza yana da alheri tunda alherin nan ba a rubuce yake a goshin mutum za a ce wane akwai alheri tare da shi wane akwai albarka tare da shi ai ba haka yake ba ko amma me yake faruwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai sa alheri kuma alherin nan shi ya san yadda yake to tunda ba ganin sa ake ba to ba a fadar sa sai da nassi baka cewa wane yana da tabarruki bari mu je mu samu tabarrukin sa wanda ya tabbata komai nasa albarka ne shi kadai ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya nufin babu wasu abubuwa masu albarka akwai abubuwa da yawa masu albarka to amma sai idan Allah ne ya fadi akwai albarkar abun sai ka tabbatar da ita ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wane yana da albarka sai ka tabbatar masa in ba nassi ka samu ba to baka ce wane yana da tabarruki ko a shafi jikinsa ko a ci kokon da ya sha ruwa ya rage ko a yi alwala da sauran ruwan da ya sha da makamancin irin waɗannan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake wannan mun ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cikin abin da muka karanta a hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kaki idan yayi ko kawa suke yi ko in ce an taba samun wannan yanayi sun yi irin wannan abu yayi kaki suna kokowar wane ne zai sa a rigarsa wani ya lashe yanzu waye zai ma kaki yanzu ka lashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa da girmansa tafi karfin duk abin da zaka ambata a cikin dai dan adam babu wanda ya kai shi to shi ane masa wannan saboda me komai nasa albarka ne idan ya bar ruwan alwala haka za a zo ana dauka ana yayyafawa a jiki guntun ruwan da ya sha idan aka kawo masa abin sha a majalisi yana zaune in ya sha wanda da ya fara miƙawa to alama sai ta girmamawa gare shi domin sai ya dubi daidai inda bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa inda ya sa bakin sa a jikin akushin shi ma sai ya doba nasa akai dan yin sha saboda me ya samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk ba laifi sahabbai sukai ba domin a gaban sa sukai kuma ya tabbatar da su amma wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa shi ba ai masa haka ko sahabbai kaga ba mu taba ganin wanda yazo yau Abubakar irin wannan ba ko Umar ko Uthman ba a ce ba su da albarkar ba suna da albarkar su ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaman su sahabbai to amma a rika shafar jikin su ko a dauki mayafin su a je gida a ya galgala kowa ya dauki nasa ya makale ya ajiye wannan ba a yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu ko wani daga baya da zai zo da zai kai darajar Abubakar radiyallahu ta'ala an Allah sa mun gane wannan don haka ba daidai bane ko wani misali likafanin sa ko abinda aka je ya rage aka kai barmushe kuke sai masa sai a jawo shi kuma shikenan a ya galgala a yayyaga wani ma ya dauka ya je laya zai yi da shi a samu albarkarwa ne wannan duka babu shi a cikin tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe laifi ne mutum ya ce hadha min barakatillahi wa barakatik nan magana da yake ba magana tabarrukin ba da na shiga ne magana akai nan yana magana ne akan atafin wani wanda ba Allah ba akan Allah subhanahu wataala wajen tabbatar da wannan abu ya tabbata duk abin da Allah ya maka albarkar sa ce da ya maka daka hadha min barakatillahi to sai ka tsaya iya nan kar ka gaya ma wanda ya maka wannan taimakon ka ce wa barakatika mun gane wallahu li fis sama'i wa anta fil ardi to wannan shi ma mummuna ne dukan su suna da muni amma wani kana jin sa bashi da kyau sosai wannan kuma wani yace wallahu li fis sama'i wa anta li fil ardi Allah shine nawa a sama kai kuma kai ne nawa a ƙasa kaga wannan ayyafu muni ma duk gaba ɗaya ina jin abin da muke ko kaga kaman ya nuna anan ƙasan shi ba na Allah bane Allah baya kula shi yana da nasa mai kula shi din wanda yazo yi wa godiya waɗannan duk lafuzza ne waɗanda akan samu dan adam garin ya yaba wani dan adam kuma sai ya wuce iyaka to wannan ba daidai bane Allah kyauta to mu dan matsa baya kaɗan cikin abin da malamin nan ya ambata kun ga ya magana akan mashi'a ko sannan sai yace duk da fa Allah ya baiwa dan adam mashi'a ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada Allah da wani a wajen wannan mashi'a din to ballantana wanda zai faɗi waɗannan wani yana nuna mana wato mugun ko in ce abin nan rashin munin waɗannan kalmomi da suka zo fiye da na magana tabbatar da mashi'a to wanda nassi ya zo mana ma a kansa shine na mashi'a duk da haka an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ballantana wannan da tabbace dan adam ba shi da wannan dan adam ba a tawakkuli gare shi dan adam ba shi da hasbu dan adam bai wadatu a ce shine na wani ba ballantana a ce shi wane zai iya dogara ga shi haka nan kuma ba a danganawa wani abu a ce daga dan adam yake komai daga Allah yake haka nan kuma dan adam ba shi da wata albarkar da shi ya samar wa kansa wanda ba Allah ne ba shi ita ba haka nan kuma ba dama a ce dan adam shine mai kula da wani dan adam a ƙasa Allah kuma iya a sama yake don a sama yake ai kaga ba kuma haɗu ba me yayi maka tunda dai ba zuwa sama kake ba Allah ya sa mun fahimci wannan abu ya kamata shi sai a gaya masa cewa to kai saman kake zuwa yake maka nan kuma tunda baya nan ni kuma in maka sai ya kamata a ce an gaya masa haka Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimtar tauhidi to sai malamin ya ci gaba sai yake cewa wazin ka auna shine wazin fi'ilu amrin ne yawwa wazin kai mizani ka sa mizani ka gwada ka auna baina hadhihi alfazi tsakanin waɗannan lafuzza as-sadirati min ghalibin nas al-yawm waɗanda suke fitowa suke aukuwa daga bakin mutane galibin mutane a yau din nan a zamanin yanzu mun ga wani zamani yake magana shi yana magana ne a ƙarni na 9 yau rabon mu da shi shekara nawa shekara wajen 600 ko da wani abu ko 7 to kaga a wancan zamani yake cewa galibin mutane ga abin da suke faɗi to yanzu da zaka zo ka tattara irin lafuzza irin waɗannan da mutane suke faɗi yanzu la'alla in aka baka aiki cikin waƙar mawaƙa kawai ka fito mana da irin waɗannan abubuwan zaka iya shiga littafi to wannan majali ne in wani yana so ya rubutun bincike yabi mawakar yabi wakar wakokin mawaka na Hausa kawai ya fito mana da irin waɗannan lafuzan ji wani a wakarsa ta kaza yace kaza yace kaza akwai wani bawan Allah ne yake tuna yayi rubutun har shi masters ma ya zauna yayi akan waƙoƙi a shi'iril jahili da wani zam a shi'iril al-abbasi bayan yayi al-umawi kowa wannan ya dau wannan wannan ya dau wannan mawaƙan wannan zamanin irin lafuzan da suke fada wajen yaban mutane yadda yakan wuce iyaka wannan abu ake samu a ciki na sabanin aqida mai kyau wani ya rubutu akan wannan to kaman irin wannan ne da wani zai zauna yayi mun sai zai samu abubuwa musamman ya samu waƙoƙin zamanin yanzu irin abubuwan da ake fada zaga an tsallake wannan ma an fita daga karamar shirka na mujarradin atsafi a ce wane ne zai mun kai ma za ka yi mun an huce wannan an aje Allah ma a gefe an dauki wani an ce shine Allah an ce kaza an ce kaza an ce kaza Allah ya sauke to sai ya ce kai mizanin nan ka auna tsakanin wannan abin da ke fitowa daga bakin mutane a zamanin yanzu ko galibin mutane wa baina ma naha anhu ko nuhiya anhu da kuma tsakanin abin da aka yi hani a kansa ma'ana ka gwada wancan an hana da kuma wanda mutane suke yawan fada ka auna ka gani min na irin wato abin da aka hana na cewa ma sha Allah wa shita ai kun ga wannan an hana nasu ya zo a kansa to ka auna shi da shi da sauran abin da mutane suke cewa fun manzo sannan sai ka duba ka gani ayyuha afhashu wanne ne fi muni kun ga wannan ma sha Allah wa shita ai an hana shi ga lafazin sa akan sa muke to ka auna da shi da lafazin da sauran mutane suke faɗa ko mutane da yawa suke ambata a wannan zamani da kuma zamanin kafin mu kaga wanne ne yafi muni ma sha Allah wa shita shi yafi muni ko kuwa abinda mutane suke faɗa din nan a zamanin yanzu da kuma waɗancan misalan da ya kawo da muka karanta wanne ne yafi muni wannan da muka karanta yafi ma sha Allah wa shita muni saboda me ma sha Allah wa shita lafazin shita lafazin tabbatar da mashi'a ne ga dan adam Allah ko dama ya tabbatar da dan adam mashi'a to shi din an hana ai atsafi a kansa duk da cewa dan adam yana da mashi'a din to ballantana waɗannan abubuwan da dan adam ba shi da su ba shi da rabo a cikin su Allah sa kun gane abin da nake nufi to sai ce ka gwada ka gani wanne ne yafi muni lalle wannan na ƙarshen yafi muni yace in kai haka ya tabayyan laka zai bayyana gare ka anna qa'ilaha cewa wanda ya faɗi waɗancan lafuzza din aula bil bu'di min iyyaka na'budu shi yafi cancantar a ce yayi nisa da iyyaka na'budu domin duk wannan fa ku tuna cewa fassara ce ta iyyaka na'budu duk muke yi a nan wuri domin in ka ce iyyaka na'budu kai kadai muke bauta to duk waɗannan lafuzzan fa ibada ce tabbatar da tawakkali tabbatar da dogaro tabbatar da cewa falala komai albarka duk daga Allah ne duk wannan a cikin iyaka na abu ne Allah ne shi kadai mai waɗannan to tunda shi kadai ne mai shi to wajen bauta mu dangana masa mu tabbatar masa shi kadai kar mu hada shi da kowa Allah sa an gane sai ce wabil jawabi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liqa'ili tilka alkalima wannan wawun ta wabil jawabi ma'tufa sai atafi ne kai ta yi na jawabin akan auladin nan ko abi albu'd ma'tufa sai akan albu'd masu littafi ku duba ku gani ai ya ce mana ya tabayyan laka anna qa'ilaha aula bil bu'd min iyyaka na'budu wa bil jawab min annabi liqa'ili tilka alkalima ma'ana aula bil jawab min annabi liqa'ili tilka alkalima wace wanne jawabi ne jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wancan mutumi wanda yazo ya ce masa ma sha Allah wa shi'ta wace amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yace aj'altani ko aj'alta lillahi niddan to wanda ya fadi waɗannan kalmomi ma yazo ya ce ana fi hasbika wa hasbi ana fi hasbillahi wa hasbi mali illa Allah wa anta da waɗannan lafuzan me wannan lafuzan shi ya fi cancantar a nesanta shi daga iyaka na abudu shi kuma ya fi cancantar a bashi waccan amsar ta aje alta lillahi nidda kun gane abin yawwa wa annahu kuma cewa shi idza kana qad ja'ala rasulullahi nidda shi wancan mutumi idan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya ga Allah fa hadha qad ja'ala man la yudanihi lillahi didda to shi wannan da yazo mai waɗannan maganganun da yake yaba wani da ya masa falala shi kuma ya tashi ya sanya wani ne daban ya zama kishiya ga Allah ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun gane abu shi wancan wa yasa ya zama kishiya ga Allah mutumin nan da yazo gun manzon Allah sun ce ma sha Allah wa shi'ta laifin sa da yayi shine atafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan lafazin Allah subhanahu wataala ya hada su wajen mashi'a to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hana shi yace dan me zaka sanya ni in zama kishiya ga Allah to a zamanin yanzu fa wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yawa ba wani ne ya masa wani kyauta wani mai hali ya taimaka masa wani mai matsayi ya masa wani abu sai ya zo sai ya dauki waɗannan lafuza yake gaya masa kaga shi yayi atafin wani wanda bai ma kai matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya hada shi da Allah to idan wanda annabi yayi wa aka hana shi to wanda koye wa wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancantar a hana shi wannan irin lafazi insha Allah an fahimci zance yau shine ma'anan man la yudanihi wanda bai ma kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daraja za akwai wanda ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daraja to babu wanda ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daraja to in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ya hada shi da Allah to ya zaka zo kai kuma ka hada wani wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kusanci ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daraja ka hada shi da Allah wajen matsayi wabil jumlati kai adun kula dai fal ibadatul mazkuratu fi qawlihi iyyaka na'budu ibadan nan da aka ambata a fadin Allah madauki da yake cewa iyyaka na'budu na'budu ay ibada ake ko kai kadai muke bautawa yace hiya ita ce gashi dan ya fassara mana dan galibi mutane in aka yi tafsiri in ba a kawo misalai ba ba a cika ganewa ba kowa daga cikin mu duk sallar sa kowace raka'a zai ce iyyaka na'budu a cikin fatiha ai muna karantawa amma da za a tambaye ka me ake nufi da na'budun nan kai kadai muke bautawa to galibin mutanen aka ce bauta misali ɗaya da yake zuwa musu shine a je a gurfana a yi sujada a sa goshi a ƙasa shine an bautawa mutum ko ba haka bane to nan malam yana so ya nuna mana cewa na'budun nan al'ibadan nan ba magana ɗaya ba ce kawai balanta ka ce in ba kai wancan ba ba kai bauta ba a gashi sai ce wannan ibadar hiya ita ce as-sujudu yin sujada a yi sujada ga wani wanda ba Allah ba ibada ce ga wannan abun wanda ba Allah din ba wattawakkulu da tawakkali da larabci haka yake da hausa ma haka yake ko tawakkali to mun zamu hausantar da wannan hausar me zamu ce dogaro yawa to muka ce dogaro Bahaushe yana fahimtar ainihin abin da ake nufi Bature yana cewa ma'anar tawakkali shine putting trust in Allah shine kyakkyawar fassarar ka gamsu da Allah shi zai ma komai ka nutsu ka koma gefe ka kwantar da hankalinka shine ma'ana dama ka dogaran ai zuciyarka ka fawwala lamari ka miƙa wa Allah komai baka da ƙarfi la haula laka wala quwwata baka da dabara illa billahi sai ga Allah to wannan shine ake nufi da dogaro din ka cire wa kanka quwwa mana ka gamsu baka da wani ƙarfi da zaka iya yi ka gamsu baka da wata dabara da zaka yi ka miƙa wa wane Allah subhanahu wataala shi zai ma komai to wannan fa shi ake nufi da tawakkali na faɗi wannan ne dan mu gane ma'anar tawakkalin sosai dogaron nan ma'anarsa ka yadda ba mai ma komai banda Allah in aka ce komai kuma to komai din ake nufi kada ka ce banda kaza a'a komai Allah ne zai maka to ka miƙa masa lamarin ka dogara to shi kuma babin tawakkali mun san shi matsayinsa daban al-akhdhu bil asbab kuma daban wannan duk lokacin muka yi magana akan imani da kaddara da tawakkali muna magana wannan ko cewa duk da an ce karka dogara ga kowa sai Allah to amma kuma wajibi ne al-akhdhu bil asbab me mana al-akhdhu bil asbab duk hanyar da ta ita ake samun abu to ka bi wannan hanyar dan ka samu domin Allah subhanahu wataala ya hada samun abubuwan da muke so mu samu a duniya ya hada shi ne da sababi bayan dogaran da zamu dogaran mu a zuciya yake domin wannan tawakkuli min al-ibadatil qalbiyya bal min a'zamil ibadatil qalbiyya ina cikin manyan ibada ta zuciya to amma a zahiri fa in aiki ake a samu kaza to kaje kai aiki kudi kake so abinci zaka ci a gidanka yau to kaje kai aiki faskare zaka yi me zaka yi kar ka zauna a gida haka kawai kace ba zaka yi komai ba wai in Allah ya kaddara yau zaka samu naira 1000 to zata zo maka kana gida wannan ba daidai bane ba kuma shi ake nufi da tawakkali ba an hana wannan a shar'ance wajibi ka tashi ka nema to amma dai nan zancen da ake yi wannan abin da ke cikin cantsatsan zuciyarka yaddan nan da amincewa da fawwalawa Allah komai to kar kai wa kowa banda Allah subhanahu wa ta'ala kar ka zauna a ciki kace yau na dogara ga wani koda baka ga ya masa ba bai san kana ciki ba sai ka sa ran cewa zai kawo maka wani abu mun gane wannan abu amma inda aikin sa kai ko kai waya ya kawo maka kaza to ka zauna a gida jiran sa kake dan haka akwai sababi da kake jira wannan ba matsala bace amma bai san kana neman sa ba kawai ka zauna kace ai ka dogara ga shi zai ma wannan shine kuskure babba kuma yace wal inabatu ibada dai kuma har yanzu ita ce inaba komawa zuwa ga Allah bayan an tuba abi tuba da kyakkyawan aiki shi ake cewa inaba wattaqwa da kuma takawa ita ma ma'ana inaba ba a yin ta ga kowa sai wa sai Allah wattaqwa haka nan takawa bin dokokin Allah har zuci ka tsorace shi duk da baya baka ganin sa to shi yana ganin ka to ka ji tsoron sa a kowane lokaci wannan shine takawa ai mun san fassarar da sayyidina Umar ya bayyana takawa ko mun taba ambatawa ina jin anan sayyidina Umar yana cewa ma'anar takawa shine ittika inda abin da zai cutar da kai yace ka kaddara kamar kai ne kake tafiya a wani wuri mai kaya kayoyi ne ga sunan birjik yaya tafiyar mutum take zama in ba shi da takalmi a kafarsa kuma wuri akwai kaya ai haka yake ciccogewa yana lekawa ya hango sannan ya taka ya hango sannan ya taka inda ba kaya sai ka sa kafarka to wannan shine ma'anar takawa kun ga fassara haka ta sayyidina Umar ma'ana ta a hankalce ma'ana duk inda yake akwai cuta Allah ya ce in an yi akwai wuta in an yi akwai azaba to tsallake kar ka sa kafarka anan ka sa inda yake kawai salim alun zaka wuce shine wannan shine abin da ake nufi da takawa ka kaucewa duk abin da yake akwai azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala za ta iya riskarka wal khashyatu da tsoro tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine al khashya tsoro ma al mahabba shine ma'anar al khashya mun gane tsoro ma al mahabba in kana son abu kana tsoron sa to shine khashya ba khawfu kawai ba khawf ma al mahabbati to shine al khashya wat tawbatu da tuba wannan duk ibada ce wan nuzuru da bakance an nazru shine mufradin sa nuzuru kuma shine jami bakance alwashi kace nayi wa Allah alwashin in har na ci jaraba wannan to zan yi azumi uku wannan shine bakance zan yanka ragona kaza in har abu kaza ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta wannan abun mutum ya amma in har kai to wajibi ne ka cika mun fahimci abun to wannan duka ba a yin su sai ga Allah kada ka ce in malam wane yazo zan yi ka zan masa kaza ko zan yi kaza dan girman ko alfarman ko albarkar wane wannan ba a yin haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake wa wal halifu haka ake karanta wal halifu lamun din kasra halif ba halfu bane akwai hilf shine yarjejeniyar zaman lafiya hilf da kasra na abin nan ha'u da kuma sukunin lam amma halif shine wannan masdarin rantsuwa halafa yahlifu wat tasbihu da tasbihi baka cewa subhana wane ko sai subhanallah wat takbiru da kabbara ba a kawo sunan wani a ce akbar a'a Allahu akbar wat tahlilu haka nan ba a cewa la ilaha illa wani sai la ilaha illa Allah wat tahmidu haka nan alhamdulillah menene alhamdu shine as-sana'u yana da bambanci da shukuru. Shukur shine an maka ni'ima ka gode, shine muke cewa godiya. Shi ko alhamdu yafi dacewa mu fassara shi da yabo. Yabo shine ake nufi da alhamdu, yabo ga wanda ya cancanci yabo. To ai ba wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa kowace ni'ima domin komai nasa ne. Akwai wasu abubuwan da sun halatta ga Allah, sun halatta ga wani, ya halatta ga yabo yaban wani, amma ba irin da yaban da za a yi wa Allah ba. Kalmomin da za a yabi wani da shi, to kar su zama irin kalmomin da za a yabi Allah shi, amma ya halatta dai a yabi wanda yayi abun alheri, ya halatta a gode ma wanda yayi abun alheri. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wanda duk baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba. In gane wannan, don haka godiya wannan ta shukuru. Idan an maka alheri to kai godiya, ba daidai bane. Butulci ne in an maka alheri a ce baka godiya, ko dan adam ne maka, to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan dai duk na Allah din muke magana. Wal istighfaru, da neman gafara. Neman gafara ibada ce, ba a neman gafarar wani. Amma idan kai wa wani laifi ya ji haushi, zaka yi ce ma wani ka gafarta min, ka yafe min, ba laifi. Ai kana zancen laifin da ya shiga tsakaninka da shi ne. Wannan ko ana zancen gafarta zunubai, zunuban da ake wa Allah, tunda Allah aka yi ku kaga ba wanda zai gafarta banda Allah. Yawwa. Wa halqur ra'si khudu'an wa ta'abbudan, da yin tankwal aske gashin kai khudu'an, dan kaskantar da kai, wa ta'abbudan da ibada. Yin wannan shi ma yana cikin abin da yake ibada ne, kar a yi ga kowa sai Allah. Wannan kun ga shi kadai din nan da ya ambace shi, ya zo da shi muqayyadan, ko to wannan kaidin yana da mafhumi. Allah sa kun gane me nake nufi. Hadha alqaidu lahu mafhum, da yace wa halqur ra'si khudu'an wa ta'abbudan. Fa halqur ra'si idza lam yakun khudu'an wa ta'abbudan fa laysa shirkan wa laysa min al-ibadati. Shi dai abin da nake nufi, cewa yana da mafhumi din. Ma'ana tunda ya ce mutum ya aske gashin kansa da nufin kaskantar da kai da nufin bauta ga wani abun bauta, to wannan shi ne shirkar. Yau kamar da Indiya suke yi, za mu ga za a zai gunguma kan nan sai an yi aski, sannan a sa wannan yalan kayan ai ta zagayawa ana ta shirke-shirke. To wannan askin da za a yi in dai ainihi an yi shi ne domin kaskantar da kai da ibada, to shi ne shirka. Me yasa ni kuma nace yana da mafhumi? Mafhumin wannan kaidin shi ne, in aka aske kai ba da nufin kaskantar da kai ga wani ba, ba da nufin kuma ibada ga wani ba, to ba shi da laifi. Da kar wani ya ce an hana tankwal. In gane, idan kanka yana bukata ko saboda yawan gashin ko saboda kazanta ko abin nan akwai mai wannan me yake ce mai kokora ko makamancin waɗannan abubuwa, to ba laifi kai askin a shafa mai, a shafa magani da sauransu. Duk da galibi za mu ga musamman mu gashin mu na Afirka, dole mu bambance shi da gashin Larabawa. Gashin Larabawa zai iya dadewa ba tare da ai aski ba, don baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ta bugani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski tankwal ba gaba daya in ba haji yaje ba ko umara. A haji da umara shine kawai yayi aski, amma duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin kansa yana nan, shine gashin sa. Da yake gashin su ana daure shi, ana gyara shi, ana tattara shi. Mu ko namu in yayi yawa zai shiga wani yanayi daban, ko ba haka bane? Yau dan haka idan yayi yawa zaka shiga wata sura daban, ba laifi kai aski ka tsaftace shi. Ba khudu'an bane ga wani, ba ta'abbudan bane ga wani, dan haka ba laifi. Shi yasa abin da nake nufi kenan da nace wannan khudu'an wa ta'abbudan yana da mafhumi. Yace kullu zalika mahdhu haqqillahi ta'ala, duk waɗannan abubuwan da aka ambata to tsantsar haƙƙin Allah ne shi kadai subhanahu wa ta'ala. Ma'ana babu wani mai haƙƙi banda Allah ba subhanahu wa ta'ala a waɗannan abubuwa din. Bai halatta kai ɗaya daga waɗannan abubuwan ba ga wani wanda ba Allah ba. Kaga wannan ya fassara mana ibada me ake nufi da ita, ba kawai maganar ma'anarta shine bauta ta sujada kawai ba, a'a, duk waɗannan abubuwan ibada ne. Ashe bai halatta ai wani wanda ba Allah ba, in ba kuma manta ba waɗannan abubuwa. Duk mun karanta su a littafin Thalathatul Usul. Ashe Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ba sabon abu ya zo da shi ba, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ya samu ne daga irin waɗannan manyan malaman, daga nan ya samu maganganun sa. Duk da cewa shi ma wannan malamin ya samu wannan maganar tasa ne daga littafin ko daga littafan Malam Ibnul Qayyim daga nan ya dauko galibin abin da ya dauko din daga littafin Malam Ibn Qayyim ya dauko su hatta wannan abin da ya ambata din zamu ganshi a cikin kitabur ruhi kamar da ya dauko ya bude da ko su abubuwan da suka fi wannan yawa da ya ambata dana so mu a ce shi din muka karanta amma dai ba lafi wannan din dalla ala wannan abin da ya rage duk da bamu ji wancan ba da fatan Allah subhanahu wataala ya kara tabbatar mana da fahimta mai kyau a tauhidi a sauran ilmomi na addinin musulunci da dukkan al'amuran rayuwar mu Allah kara mana ilmi mai amfani sai mu tsaya anan saboda lokacin yayi kuma saboda mun kai wata gaba akwai abin da zai zo mana duk dai ina cikin abin da malamin ya dauko daga littafin kitabur ruh na Ibn Qayyim zamu zo kuma mu ji insha Allah karin bayanin da yake da alaka da sauran abubuwa din a darasin mu na gaba muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah ya dauke mana abubuwan tashin hankali da damuwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimtar addinin musulunci Allah ya kara mana wato nutsuwa da shi ya kuma tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta miki shugabannin mu akan adalci da miƙewa a hanya da yin abin da yake daidai da kuma taimakon addinin musulunci a kowane yanayi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fi